fata da ake a gasaccin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake gudana a can kasar Rasha a matakin wasan zagaye na biyu a rukuni a jiya an fafata wasa inda kasar Ingila a rukunin ga ta lallasa Panama da kwallo 6-1 a yanzu dai kasar Ingila take jin ragaban da maki 6 wanda ta samu zuwa zagaye na gaba Belgium tana biye da ita ta ma ta samu zuwa zagaye na gaba da maki 6 Tunisia da Panama ba su da maki a wannan rukuni inda suke jiran umurnin wasansu na ƙarshe a matakin rukuni a rukunin hakuwa kasar Japan ne suka tashi canja su 2-2 tsakanin su da kasar Senegal sai Poland ta sha kashi a hannun Colombia da kwallo 3-0 a wannan rukuni dai Japan tana mataki na 1 da maki 4 Senegal tana mataki na 2 da maki 4 Colombia tana mataki na 3 da maki 3 Poland kuwa tana mataki na 4 ne ba tare da maki ba a yau za a ci gaba da fafatawa a wasan zagaye na 6 a wasan zagaye na 3 a bangaren rukuni inda kasar Uruguay za su fafata da masu masaukin baki kasar Russia da misalin karfe 3 har ila yau wannan lokaci Saudi Arabia suna tare da kasar Egypt a wasan da kasar Russia tana mataki na 1 ne a rukunin da maki 6 sai Uruguay ta take mataki na 2 da maki 6 wanda suka samu zuwa zagayen gaba Egypt da kasar Saudi Arabia tun aka cire su a wannan gasa a rukunin ba kuwa Spain ne za su fafata da kasar Morocco sai kuma kasar Iran su fafata da kasar Portugal da misalin karfe 7 na yammaci a gogon Nigeria Nijar kamaru da kasar Chad a wannan rukuni dai kasar Spain tana mataki na 1 da maki 4 Portugal tana mataki na 2 da maki 4 sai Iran wacce take mataki na 3 da maki 3 Morocco kuwa a safiye da gasan ba tare da maki ba wanda take jiran wasa ɗaya tilo ta buga a wannan gasa jimillan kwallaye kuwa an jefa kwallaye 86 ne a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya yayin da ake wasanni na 29 an samu katin gargadi guda 99 inda aka samu jan kati guda 2 botin na Germany shine samu a wasan su da Sweden sai Sanchez na Colombia a wasan su Japan inda aka yi bugun tazara wanda aka jefa a raga wato free kick guda 4 on goal kuma guda 6 inda aka kashe kwallaye guda 2 an samu bugun da kai sai mai tsaron gida guda 17 inda aka jefa guda 14 guda 10 guda 3 kuwa aka barar da su ciki har da wanda Messi na Argentina ya barar da kuma dan wasan Iceland Sebastian wanda shi ma ya barar a wasan su da Nigeria sai kuma dan wasan Peru a wasan su da Denmark wanda shi ma ya barar a yanzu haka dai Harry Kane shi ya fice ba kwallo a gasar inda yake da kwallaye biyar sai Cristiano Ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta Portugal mai kwallo 4 sai Romelu Lukaku daga Belgium mai kwallo 4 akwai Dennis daga Russia mai kwallo 3 sai Diego Costa mai kwallo 3 daga kasar Spain Luka Modric da Ahmed Musa da Eden Hazard dukkan su suna da kwallaye biyu ne iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya